a littafin sa dai daga baya wato akan wato abinda ijma'i yace ban san wani malami da ya saba akan wannan masalar ba ban san wani malami wanda za a ce ba akan maganan nan yake ba to babin cewa idan mutum ya zo liman yana cikin huduba to ya tashi ya kawo raka'a biyu tukuna wato ya kawo raka'a biyu tukuna kafin ya zauna Jabir ibn Abdullahi yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin huduba a ranar juma'a sai ga wani mutum ya shigo sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi kai sallah da ka zauna sai mutumin yace a ban yi sallah ba sai manzo Allah yace da shi to mige kai fara yin sallah tukuna Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce ya fi kowane hadisi inganci a wannan babin cewa Aba Sa'id al-Khudri ya shiga masallaci a ranar Juma'a sannan Marwan wanda yake gwamna a lokacin yana yin huduba shi Abu Sa'id al-Khudri sai ya tashi yana sallah sai masu gadin wato Marwan dogaransa suka zo dan su zaunar da shi da karfin tsiya Abu Sa'id al-Khudri yake sai da ya sallar yayin da ya gama sai muka je muka ce da shi kai wannan malami Allah ya ji kanka kai wannan dogaran sun kusan su ta dukan ka sun kusan su fada ka da duka sai Abu Sa'id al-Khudri yace ai ni ba yanda za a yi in bar su bayan wani abu da na gani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan Abu Sa'id al-Khudri ya ambaci cewa akwai wani mutum da ya zo ranar Juma'a ya zo a wata siffa wadda take mummuna ba kyakkyawa ba wato kayansa kayan jikinsa duk sun mokara ne alhali sannan mutumin ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba a ranar Juma'a manzon Allah ya umarci wannan mutumin ya salla raka'a biyu alhali annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin huduba ibnu abi umar yace Umayyinata ya kasance yana yin sallah raka'a biyu lokacin da ya zo idan ya zamo ya zo liman yana huduba ya kasance yana yin umarni da haka Abu Abdurrahman al-Muqri'u ya kasance yana ganin haka wato Abdullah ibn Yazid Abu Isa yace Naji ibn Abi Umar yana cewa Sufyan ibn Uyainah yace Muhammad ibn Abdullah ya kasance amintacce ne abin amincewa a cikin hadisin sa Abu Isa Tirmidhi yace akwai hadisin da yazo a wannan babin daga Jabir ibn Abdullah da Abi Huraira da Salim ibn Sadiq Abu Isa Tirmidhi yace hadisin na Abi Sa'id al-Khudri hadisi ne kyakkyawa ingantacce ana aiki da wannan hadisin wajen wa'ansu a cikin malamai sun ce ko da mutum zai shiga masallaci alhali liman yana huduba to ya fara yin nafila kafin ya zauna akan wannan ne Imami Shafi'i yake da Ahmad ibn Hanbali da Saqib ibn Rahawayhi wasu malaman ko suka ce wakacin da mutum ya shiga masallaci alha ya zama sannan liman yana huduba ne to a wannan halin kai ya ce zai nafila sai ya zauna kai ya wata nafila akan wannan Sufyanu Sauri yake da malaman Kufa da Imamu Malik da wasu daga malamai sun ce idan mutum ya shiga masallaci alhali liman yana huduba to ya zauna har suka yi tawilin cewa haka ake nufi da faɗin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna cewa abinda ake nema daga mutane lokacin da liman yake huduba su saurara ba su tsaya yin sallah ba to sun kawo wato dalilai da yawa akan wannan fahimtar tasu sun kawo fiye da hujjoji guda takwas akan abin da yasa suka tafi akan wannan magana magana ce dai wanda yake akwai sabani tsakanin malamai manya tun farko akai shi yasa kenan duk wanda yace shi ga yanda zai shikenan tunda abinda malaman mu suka faɗa shine wa ma fi fi'lihi ja al-hilafu fala inkara lakin man yaqumu li yahfaza al-khilafa yaqulu ya za tajannubu misl za khairun amimu yanda Shehu Mahmud bin al-Hassani na Shehu Mansal ga yake faɗa a cikin mimiyarsa cewa duk wata magana da yake akwai sabani a ciki to dan wani ya bi wani zance na malam na waɗansu daga cikin malamai akai ba za a ce za a yi masa inkari ba inkari na a ce abinda ya lalle ya yi abinda yake ba daidai ba gaba daya tunda akwai su malamai da suka tafi akan haka sai dai a yi masa nasiha idan ya zamo wanda ya dace a yi masa nasiha din ne a ce kamar irin wannan abinda kake in ka bari ya fi ma alheri zai iya zamowa ya fi ma alheri shi yasa magana ce ta a yi nasiha a nan kuma wanda ya zo da haka ya zama shi ba komai ma a bakinsa sai cika baki da zagin manyan malamai wanda su ba su fahimci irin shi abinda yake ganin ya fahimta ba wanda ta yi ma abinda yake kai ba wai fahimta ba ce a tsirfa ce don kawai ya nuna shi ya kai wani matsayi ai malamai ga abinda suke kai malaman da aka sani ga abinda suke kai bala shi ya kawo wata tsirfa don a gane ya kai ilimi to wannan babban abin musu gare shi ba wai wannan abin da ya kawo ba a tsirfar tasa da maganganun da yake faɗa munana a haƙƙin malama in yi zai yi cewa shi haka ya fahimta amma bai da suka akan wanda yake da wata fahimta daban ba tasa ba shikenan sai a kyale shi in ya dace a yi masa nasiha da sauƙaƙawa a yi masa in ma bai dace ba a kyale shi amma in yace zai kawo wani abu daban to wannan ne kuma ya nuna daman ai bai fahimta ba don gashi an faɗa cewa su manyan malaman suna kan ɗaya ɓarin an faɗi cewa Sufyanu Sauri akan haka yake mutanen Kufa akan haka suke Sufyanu Sauri ko malami ne da dukkan malaman duniya ma suke girmamawa an sallama masa wajen ilimi da tsantsani da tsoron Allah an sallama masa akan wannan domin a ilimin hadisi ma ya kai ƙwalƙwaluwar matsayi ane masa laƙabi da cewa amirul muminina fil hadisi amirul muminina fil hadisi to zance na farko shi ya fi inganci inji Tirmidhi shi ne cewa in ya shiga din liman yana huduba kada ya zauna sai ya fara yin raka'a biyu ya ce na ga Hasanul Basri ya shiga masallaci a ranar Juma'a alhali sanda ya shiga liman ya riga ya fara huduba sai ya salla raka'a biyu sannan daga baya ya zauna ittiba'an lil hadisi yace abinda yasa Hasanul Basri ya aikata haka dan biyayya ne ga hadisi shi Hasanul Basri ya ruwaito daga Jabir ibn Abdullahi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ruwaito wannan hadisin to shi haka ya fassara aikin na shi Hasanul Basri ta yi kuma ya zamo ba wannan ne dalilin ba babban dalili da ya kawo wasu malamai manya daga tabi'ai in sun shiga masallacin ko liman yana huduba sai su tashi su sallar, saboda daga baya musamman zamanin Banu Umayya sai zamo galiban limaman, wanda galiban daman gwamnonin su ne. To a wajen hudubar tasu suka shigar da abubuwa wanda basu dace a ce an shigar da su ba, basu dace kuma a ce ma an tsaya sauraron su ba. Ita dai huduba yanda ake tafada magana ce wadda za a yi da musulmi, a fadakar da su kan me musulunci yake fuskanta a yau yau, ba wai jiya ba, ba gobe ba, a yau yau din nan me ake ciki, me ake fuskanta, wani matakai ya dace a dauka. To su gwamnonin Banu Umayya a sannan sai zama babban abin da suke shine kare manufarsu, kare tsare-tsaren su da sauransu. To manyan malamai sai suke ganin wannan menene ma za a tsaya sauraro. Har daga baya Ibn al-Arabi, wanda yake ya zo ma daga baya sosai, yace shi ya ga manyan malamai a Bagadada idan masu huduba limamai sun zo yin addu'a ga halifofi da sarakai na wakacin, sai ma su ta hirarsu, ba ta tsayawa sauraron su, domin sun fita daga mauru'i, sun fita daga abin da aka ajiye hudubar saboda ita. Kuma yanzu babban abin da ma yake gabanmu kenan, ya zamo limaman a samu waɗanda yake za su zamo gogaggu, suna da fahimta mai zurfi ta musulunci, suna da fahimta mai zurfi ta shi kansa ɗan adam, suna da fahimta mai zurfi ta rayuwa mai aka sa a gaba, wanda zai zamo wannan za su ringa sawa a hudubarsu. Ya zamo lalle a tsaya a saurare su ma ya zamo wajibi, ya zamo ya ƙara zamowa wajibi, domin ai Qur'ani ya zo da cewa ai duk sanda ka ji ana faɗar magana wadda za ta faɗakar da kai kai musulmi akan abin da ake ciki, ya zame ma wajibi ka tsaya ka saurara. Ya ayyuhal ladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Me ya kawo rayuwar musulmi ta zama matsayin da take? Saboda rashin shugabanni wanda za su faɗakar da musulmi kan cewa ga fa abin da ake kai, ga abin da ya dace kuma ai, ya zama kawai an koma karazibi. Idan da ana samun haka, ai ba za a zama matsayin da ake kai ba, ba za a zama matsayin da ake kai ba. Yanzu za mu ga koda daga baya-bayan nan wasu malaman da aka yi irin su Muhammad al-Ghazali, Sheikh Muhammad al-Ghazali na Misra, wanda ya wafati kasa da shekara 20 da suka wuce. Akwai littafinsa da ya As-Sunnatu baina Ahlil Fiqh wa Ahlil Hadith, inda yake bayanin cewa shi kansa ya goyi fahimtar nan ta malaman da suke ganin cewa idan an shiga masallaci liman yana huduba ka a ce za a tsaya kawo raka'a biyu. Saboda me? Saboda aji me yake faɗa? Sallah in mutum yana yin ta ana nema ya istigiraki a cikinta, ba yana sallah kuma yana sauraron wani abu ba, ba haka ake sallah ba. To kuma ita hudubar a hakikaninta ai ana neman a fahimta, shi yasa a ce ai tauna biyu ba ta tauno a lokaci ɗaya, a ce ana sauraron hudubar kuma ana sallah zai yiwu. A ya riga an faɗa cewa bayan da za a yi tauna biyu ta tauno a lokaci ɗaya a baki ɗaya, ko tunda yake hudubar tana da muhimmanci ashe a saurare ta. Sai dai fata Allah ya ba mu, ko Allah ya ƙara mana limaman da yake za su ringa huduba ta buƙatar musulmi a wakaci. To zai ga wani ya kawo cewa mansuhi, shi yasa a ce bai san mansuhi ba ne wannan maganar kamata ya yi a ɗauke ta, in dai an ce ya san wani abu daga ilimi. Sai dai wanda yake sanin nasa da ilimin dan tsaran tsinkaya ne kadan, ya dan tsinkaya ne dai kadan, amma ba ya shiga sosai ba, ba ya shiga sosai ba. To ko kuma ya zama abin yi wa tawili, za a yi tawilin sa da wani dalili, to wannan yafi karfi. A ce tayu wannan hadisin da yake gani cewa shine hujja yana da tawili, to wannan yana da karfi kwarai kuwa. Tayu hadisin yana da tawili, amma shi bai kai matsayin ya san haka ba, yayin ya zama bai kai matsayin ya san haka ba. Koko mu kami ne, amma za a ɗauke shi bisa zahirinsa, wanda shi ne kishiyar mu'awwali, tunda mu'awwali shine wanda yake ba za a dauka masa zahirin sa ba, tunda an san cewa koyaushe da zahiri da muawwali suna muqabala, abu ɗaya ne. In an dauke shi ta wannan fuskar sai a ce an dauke shi ta fuskar zahirin sa, in an dauke shi ko ta ɗaya fuskar sai a ce an yi tawilin sa, ya koma muawwali kenan, ya zabo kenan. Akwai wani dalili da yasa har aka yi tawilin nasa, tunda ba a yin tawili sai da dalili, ba a yin tawili sai da dalili. Na cewa za su yi suka ga masu tawili rika'a, wato raunin sanin su ko fahimtar su da addini ko fahimtar su da mutum shi ke kawo suke ta suka duk wani tawili da aka yi, su ce ai wannan tawili ne, su ba za su taɓa karɓar tawili ba. In ba haka ba, ai akwai tawilin da yake dole a tafi a kansa, ko in ana so a zauna lafiya to sai an tafi a kansa, in ba haka ba ko sai ya bayu zuwa a yi ɓanna, sai a yi ɓanna, sai mutum ya kai kansa matsayin da bai kai ba, ya ɗauke masu matsayin daga wajen. Misali, idan muka ɗauki hadisin yakin Banu Qurayza, lokacin da mala'ika Jibrilu ya zo ya tada Annabi sallallahu alaihi wasallam zai wanka, yace da shi ashe kai har ka gama yaƙi, to ai mu ba mu gama ba, an ce ka fita zuwa Banu Qurayza. Manzo Allah ya fito ya samu sahaba ya ce to ko wanda ma ya sallala sai ya je Banu Qurayza. A cikin sahabban nan wanda sun fi kowa sanin addini, suka ga cewa wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ka kowa ya sallala sai ya je Banu Qurayza, ba wai ana nufin zahirin ta ba, ana nufin dai ai gaggawar tafiya, sai za da lokacin la'asar yayi a hanya suka zaya suka yi sallar la'asar ta, sannan suka ci gaba da tafiya. Waɗansu ko su sai suka ɗauki zahirin magana suka ci gaba da tafiya, ba su yi sallar la'asar ba sai da suka je Banu Qurayza, wasu ma har rana ta waɗe sannan suka yi sallar la'asar. Haka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ga yanda waɗannan suka yi, ga yanda waɗannan suka yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce a cikin su wasu sun yi kuskure ba. To kai yanzu ka ce ba za a yi tawili ba, ka za ka fahimta ka ga addini me kake so ka ce mana, ka ce wancan sahabban da suka yi tawilin kai ka fi sanin addinin, ko da aka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce sun yi kuskure ba, kai ka fi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sanin addinin, za ka ce ai wanda duk ya yi tawili ya yi kuskure. Ai ya kamata a san abin da ake, ya kamata a san abin da ake, duk kishin ka na addini akwai na gaba da kai, akwai kuma yanda suka yi, ba ka zo daga baya ka ce za ka raina su ba wai don tsananin ruko ne da addini, don tsananin ruko da addini. Ago wannan da suka yi tawilin nasu ba daidai ba ne, ko ba tawili suka yi ba, ba ce za ka yi kan wanda ya sallar la'asar sai ya je Banu Qurayza ba, amma suka ce su fahimtar su ba tana nuna musu zahirin ba suka yi kuma. To ai yanda imam la yusluhu hazihi al-ummata ko la yusluhu ahir hazihi al-umma illa ma aslaha awwalaha, ba abinda zai gyara karshen wannan al'ummar sai abinda ya gyara na farko. Da abinda aka ce na farko sun tafi a kai kace wannan ai ba daidai ba ne don kishin addini, to ba addinin kake kishin ba, wani abu ne za ka kawo dabban wanda yake ya fita daga ainihin addini. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, babin abin da ya zo game da cewa ba daidai ne ba a yi magana alhali liman yana cikin hudu ba, ba daidai ba ne a ce za a yi magana alhali liman yana hudu ba. Cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ce a ranar Juma'a alhali liman yana cikin hudu ba, ya ce da wani ishuru, hakika ya zo da yasasshiyar magana ko ya zo da abin da yake wasa, ba daidai ba ne kenan yin hakan ma. Shi kansa wanda yake surutu ko wanda yake wani abu a ce ma za a kwaɓe shi laifi ne, ballantana kuma shi kansa ballantana shi mai yin. Abu Isa Tirmidhi ya ce akwai hadisin da yazo a wannan babu daga Ibn Abi Awfa wanda yake nuna cewa ba daidai bane dai ai magana san da liman yake hudu ba. Haka ne akwai wani hadisin da yazo a wannan babin daga Jabir ibn Abdullah. Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan na Abi Huraira hadisi ne kyakkyawa ingatacce, hadisi ne ingatacce wanda wato duk mutum bakwai masu littattafan nan na hadisi sun ruwaito shi in ban da Ibn Majah. Ana aiki akan wannan hadisi gurin ma'abuta ilimi, ma'abuta ilimi sun yi aiki ko suna aiki da wannan hadisin, ma'ana kenan hadisin ba shi da nasihi. In ba haka ba, dama hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ai haƙƙi duk ma'abucin ilimi ya aiki da shi, to sai dai yakan zama an samu abin da ya yi nasinsa ko a samu wanda ya mu'arara da shi. To shi wannan hadisin da aka ce malamai sun aiki da shi, ma'ana kenan ba nasihi, ba wani wanda ya mu'arara da shi. Sun ki ga mutum ya ce zai magana alhali liman yana cikin huduba, suka ce idan ma wani ya ce zai magana to shi kai ya buɗe baki ya ce zai ce masa ya yi ba daidai ba, sai ko ta fuskar kawai ya nuna masa, ya iya nuna masa cewa kai shiru. Malamai sun yi saɓani game da in aka yi mutum sallama alhali liman yana huduba, ya yi raddi ko ba yi raddi ba, wasu da yawa daidai sun tafi kan cewa ba a yi raddin ba, ɗayan yana cikin wurare kamar guda 20 ko 21 da aka ce ba a yi raddin sallama ko da yake su a ciki ba bisa tsarin masabanmu ba. Raddin salami wajibin illa alamin fi salatin au bi akalin shugila, ko kuma wani da ya tara su a baitocin da yake cewa salamuka wato salamuka makaruhun alaman satasma'u wa min ba'di ma ubdi yusannu wa yushrabu. To wata shimitul adisi da kuma gaida mai atishawa, idan liman yana huduba wani atishawa ya ce alhamdulillah, to a ce masa yarhamukallahu koko ba a faɗa ba alhali liman yana cikin huduba. Wasu a cikin malamai sun yi rangwame a cikin ayyaraddin sallama ko a gaida wanda ya atishawa, a ce da wanda ya atishawa yarhamukallahu alhali liman yana huduba. A kan haka ne Imam Ahmad yake da Isaac ibn Rahawayi cewa ba laifi dan an yi raddin sallama. Imam Shafi'i yake faɗa a cikin Kitabul Ummi da a ce wani zai sallama ga wani ranar Juma'a ana cikin huduba, to ban so ni sai zama ban so ba yin sallama ba daidai ba ne a wajena, amma kuma shi wanda aka yi wa sallamar sai ya raddi, saboda yin raddin sallamar abu ne wanda yake farilla, shi yasa ashe kenan sai ya raddi. To kuma a wani waje yake cewa da a ce wani zai atishawa a ranar Juma'a sai wani ya gaishe shi ya ce rahmukallah, to ina ganin haka ba a ce ya yi laifi ba, domin gaida wanda ya yi atishawa sunna ce. Amma wannan magana da shi Shafi ya faɗa a cikin Kitabul Ummi ta bambanta da wanda imami da wanda shi Abu Isa Tirmidhi zai hakaito daga gare shi a nan, don yadda za mu ji shi ya hakaito daga gare shi cewa karahiya ne. Wakari habaru ahlil ilimi, sashen ma'abuta ilimi sun ki da su da wani daga tabi'ai da waninsu sun ki haka. Akan haka imami Shafi'i yake, amma wanda aka faɗa a baya shi ne wanda yake ya faɗa a littafinsa Kitabul Ummi. Akwai ruwayoyi da yawa daga imami Shafi'i a nan wajen, ga dai wanda ya faɗa a Kitabul Ummi, ga kuma kamar wannan wanda Abu Isa Tirmidhi ya hakaito daga gare shi. Babu abin da ya zo a cikin karɓin mutum ya ringa kekketare mutane a ranar juma'a, cewa kekketare mutane ranar juma'a sun zauna, mutum ya ce lalle shi sai ya shiga ciki, to ba daidai bane. Ya karo daga mahaifinsa shi ne Mu'adh ibn Anas al-Juhani, ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kekketare wuyayen mutane a ranar juma'a yewa kansa wata hanya ce izuwa wutar jahannam, yewa kansa kadarko ne izuwa wutar jahannam. Abu Isa Turmizi ya ce akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Jabir ibn Abdullahi. Abu Isa Turmizi ya ce hadisin nan na Salim ibn Mu'adh ibn Anas al-Juhani hadisi ne garibi, ba mu san shi ba, in ji Abu Isa Turmizi, sai ko daga hadisin Rashidin ɗan Sa'ad. Amma su malaman sun ce ai ba Rashidin ɗan Sa'ad akwai waɗanda suka ruwaito, akwai wanda suka ruwaito ta hanyar wato Ibn Lahiya, a ruwaito daga Ibn Lahiya daga Zabbanu, illa iyaka shi ma Ibn Lahiya, Abdullahi Ibn Lahiya ta akwai magana a kansa. Amma ana aiki akan wannan hadisin wajen malamai cewa ba daidai bane a kekketare mutane a ranar juma'a. Sun ki cewa mutum ya ringa kekketare wayayen mutane ranar juma'a, sun tsananta a wannan. Sai dai a irin nan dole a ringa takayyudin magana, saboda wani lokacin su masu zaman daga baya su sukan jawo haka. Yakan zamo cikin masallaci akwai isasshen waje inda za a iya shiga su zauna, amma su saboda nufinsu Allah Allah suke a yi sallah su tashi su tafi, akwai wani abu a gabansu, wani lokacin ma abinda ke gaban nasu bai huce hira ba, ko abinda ya kamata haka. Shi yasa ba sa son shiga masallacin, sai su kyale masallacin ciki da guri da yawa su tsaya daga nan baya. To irin wannan ce ta abu, wanda ya zo ya kekketare don ya je wajen da yake akwai a masallaci, ba za a ce ya yi laifi ba. Waɗannan da suka zauna a nan su suka jawo, su ne suka jawo, su ne masu laifin. Amma in ya zama cikin masallaci ya cika, tare da haka mutum ya ce shi sai ya shiga can ciki ya ringa kekketare mutane, to shi ne wanda aka ce malamai sun tsananta a kan haka, cewa haka ba daidai ba ne. Bayan wannan hadisin akwai hadisai da dama wanda suka zo wanda suke nuna cewa yin haka din ba daidai ba ne. To wasu abubuwan da yawa ga yanda koyarwar addini ta zo, to amma mu sai mu zama muna sakaci da haka, kamar ba mu yadda ba. Misali, Annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa mana cewa da a ce mutane sun san darajar da take cikin zama a sahun farko, da ƙarshe kowa ba zai yadda ba a ce shi ba zai zauna a sahun farko ba, kowa sai ya ce shi sai dai a sahun farko, sai dai a ƙarshe magana ta bayi zuwa ai ƙuri'a. To amma magana sai ta zama kamar ba da mu ake ba, a yanzu wai zama a sahun farkon ma kamar wani ƙauyenci ne, wani maka zauna daga baya-baya me ya kai ka. Annabi ko sallallahu alaihi wasallam fiyayyen mai shiryawa, fiyayyen wanda ya nasiha ga halitta Allah, yana faɗa cewa idan ne mutane da hankali, to ai ma a ƙarshe sai ya zama ba wanda zai yadda ya zauna ba a sahun farkon ba. In ba ka zauna a sahun farkon ba, ka zauna na kusa da shi ma, ai an kamanta, in ma ba na kusa da shi ba, na kusa da shi. To amma sai mutum ya zama ya zauna waje ɗaya, a rasa ma a wani sahu yake, ba don komai ba, saboda irin yanda a yanzu wato mutane suka bari shaitan ya zama ya mallaki lamarinsu gaba ɗaya, sai yanda ya so yake da su. To haƙiƙa su malaman sun yi magana a game da Rashidin ibn Sa'd ɗin nan da aka faɗa a isnadin nan hadisin, an raunana shi. Sashen malamai sun ce yana da rauni ba wai don adalcinsa ko kulasta da addini ba. an gamu gaba ɗaya cewa mutum ne wanda yake adali, duk inda ake neman adali ya kai. To amma wajen kiyayewa ce kiyayewar tasa bata kai ba, shi ko ba cewa aka yarwihi adalun ba, cewa aka yarwihi adalun rabidun, yarwihi adalun rabidun, ba wai adalcin kawai ake nema ba, har da kiyayewa ma. To shi yasa suka yi magana a kansa, an ce dai ala kulli halin yana da rauni, amma raunin nasa bai kai cancan ba. Malamai da yawa sun ce ba irin wanda za a karɓi hadisinsa ba ne, amma wasu suka ce a'a, raunin nasa da ɗan dama-dama. To babin abin da ya zo a cikin karhancin mutum ya rufe gaba ɗaya jikinsa, wato ya zauna ya tsuna haka ya daga kafarsa ya kewaye jikinsa da mayafi, alhali liman yana huduba, to cewa haka ba daidai ba ne. Ya karɓi daga mahaifinsa wanda da ya gabata a isnadin da ya gabata, shine dai wanda sahabin da ya ruwaito hadisin da ya gabata yanzu cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hani daga mutum ya tada gwiwoyinsa ya sa tufafinsa ya kewaye haka ranar Juma'a, wani imamu ya hadubu, alhali liman yana cikin huduba, cewa haka ba daidai ba ne. Abu Isa Tirmidhi ya ce, subhanallah, Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne wanda yake kyakkyawa, Imam Ahmad ya ruwaito shi, haka nan Abu Dawud da Baihaqi. Abu marhumin da ya zo a isnadin hadisin nan sunansa wato Abdurrahimi dan Maimun, an ce asalinsa daga Rum ne, asalinsa mutumin Rum ne. Wasu jama'a daga malamai sun ki mutum ya zauna ya kewaye mayafi a jikinsa bayan ya daga gwiwarsa a ranar Juma'a, alhali liman yana cikin huduba. Amma wasu malaman su sun yi rangwame a cikin yin haka. Abdullahi ibn Umara yana cikin wanda suka yi rangwame a cikin haka da shi da waninsa, akan wannan cewa ba laifi, akan haka Imam Ahmad yake da Ishaqu ibn Rahawayhi ba su ganin cewa akwai wani laifi idan mutum ya kewaye tufafi ko ya kewaye mayafi a jikinsa, alhali liman yana huduba. Wasu dai suka ce babban abin da yasa aka ce ba a so, saboda zama ne wanda ya iya jawo bacci ko kuma wani abu ya iya fita daga mutum, shi yasa kenan aka ce ba a son sa. Babu abin da ya zo a cikin cewa ba a son a ringa daga hannu a kan mimbari ana huduba a ringa haka ana wani nunawa, a faɗa da baki ya wadatar, a faɗa da baki kawai ba sai an tsaya kwatantawa da hannu ba. Ya ce na ji Umaru tabna ruwai batar sakafi, alhali a wakacin Bishirunu Marwana gwamna yana yin huduba, sai daga hannayensa yana addu'a. Sai Umaratu ya ce yudayyatainil usayyaratayni, Allah wadan hannayen nan guda biyu gajeru, yana nufin hannayen Bishirunu Marwana. Hakika na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya daɗe bisa ya nuna haka kawai da yatsansa, Hushaymu ya nuni da yatsansa sabba ba. Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Imam Ahmad da Muslim da Nasa'i duk sun ruwaito shi. Babin abin da yazo a kiran sallah ranar Juma'a. Sa'ib ibn Yazid yace yadda ake kiran sallah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine da zamanin sayyidina Abubakar da zamanin sayyidina Umar san da liman ya fito za a yi sallah sannan ne ake kiran sallah wato kafin ya hudu ba san da zai fara hudu ba sai a yi kiran sallah ana gamawa ya fara hudu ba ba a yin na farko sai kuma iqamar sallah yayin da zamanin sayyidina Usman ya kasance sai ya ƙara kiran sallah na uku abinda ya sa ya kiransa kiran sallah na uku saboda iqama ita ma kamar kira ce shi ya sa da wannan kiran sallar na fara hudu ba da kuma iqama su ne kiran salloli guda biyu wannan wanda ake da farko ya zama shi ne na uku kenan ana yin kiran sallar na uku ko a kan zaura'a wato gurin kasuwar Madina Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce wato wannan yana nuna cewa idan bukata ta tashi dan an kawo wani abu wanda zai taimaka wa addini ba laifi bane kenan shi yasa sayyidina Usman ya ƙara wannan saboda a lokacin sa Madina ta bunƙasa ta ƙara yiwa faɗaɗa kasuwar ta girmama ga mutane sun yi gine-gine nesa da masallaci ma saboda mutane da yawa mutan Madina sun hayayyafa ga kuma baki sun yawa shi yasa ga cewa a ƙara wannan kiran sallar dan wanda suke nesa saji su san cewa ga fa Juma'a a gaban su shi yasa sayyidina Usman ko ai annabi sallallahu alaihi wasallama yi masa shaida tunda halifa ne wanda yake rashidi mahdi manzo Allah ya faɗa hadisi tabbatacce fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di arru alaiha bin nawajiz to babin abin da yazo game da yin magana ba liman ya sako daga minbari idan liman ya sako daga minbari kafin ai kabbarar sallah ko kafin ai kamar sallah ya halatta ai magana sanda ake cikin hudu ba ne aka ce bai halatta ba ya karwa daga Anas ibn Malik Anas yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance akan zantar da shi da bukata in ya sako daga minbari bayan ya gama hutba ya sako kafin a tada sallah mutane sukan zo wajen sa wannan da tasa bukatar wannan da tasa bukatar Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne da mu san shi ya zo ba sai ko daga hadisin Jarir ibn Hazim da Abu Isa Tirmidhi yace inaji Buhari yana cewa Muhammad anan ana nufin Muhammad ibn Isma'il al-Buhari mai Jami'u Sahih wanda yake malamin Tirmidhi ne kamar yanda aka shafada Jarir ibn Hazim yayi wahami ya dimuwa a wannan hadisin ingantaccen ruwaya shine abinda aka ruwaito daga Sabit al-Bunani daga Anas yace an yi iqamar sallah sai wani mutum ya kama hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana zantar da annabi har sai da wa'ansu ma a cikin mutanen suka fara gengede Buhari yace hadisin da yazo anan shine wannan da aka faɗa yanzu Jarir ibn Hazim wani lokacin yakan yi dimuwa a cikin hadisi ba mutum bane maras gaskiya mutum ne mai gaskiya sai dai dimuwar da takan same shi Buhari yace Jarirun Hazmin yayi imuwa a wannan hadisin hadisin sabitu daga Anas ibn Malik daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya ce in an yi iqamar sallah kar ku miƙe sai kun ganni, kar ku ce za ku miƙe sai kun ganni. Buhari ya ce dai, Buhari dai ya ci gaba da cewa an rawaito daga Hammad ibn Zaid ya ce muna wajen Sabit al-Bunani, Hajjaj Sawwaf ya bada hadisi daga Ibn Abi Kasir, daga Ibn Abi Qatadata, daga mahaifinsa, daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya ce in an yi iqamar sallah kar ku ce za ku miƙe sai kun ga na fito. To Jariru sai wahami a wannan isnadin ya zaci cewa Sabitu ne ya ba su hadisin daga Anas ibn Malik daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, alhali ba haka ba ne, an faɗi hadisin ne dai a majalisin shi Sabitu. Ya kabar ga Anas ibn Malik, Anas ya ce haƙiƙa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an yi iqamar sallah mutum yakan zo yana faɗa masa magana ya tsare tsakaninsa da alƙibla, baya gushewa yana ta faɗa manzon Allah magana. Na ga wasu a cikin mutane har sun fara gyangyaɗe saboda yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daɗe yana tsaye ga shi wannan mutumin. Wannan ya nuna mana irin tausayin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'umma da irin siyasarsa ga al'umma. Inda wani ne aka zo nan za a yi masa magana sai ya tsawatar, to amma Annabi sallallahu alaihi wasallam neman mai bukata yake don ya kokarin biya masa bukata. Shi yasa yake jure musu a irin wannan guraren. Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan na Sabitu daga Anas hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Abu Dawud ya ruwaito shi daga hadisin Ahmad ibn Salamata daga Sabit daga Anas. To babu abin da ya zo a cikin wace sura, kowane surori suka dace a karanta a sallar Juma'a. Bararren manzo sallallahu alaihi wasallam kala ya ce Abu Marwanu ya naɗa Aba Huraira ya kulan masa da Madina, wato sannan shi Marwanin yana gwamna a Madina, ya fita zuwa Makka, wato ya yi gwamnan ne zamanin khilafar Muawiya da ɗansa Yazidu. Kuma daga baya bayan mutuwar Yazidu shi kansa ya yi da'awar khilafanci, amma wasu malaman suna cewa da'awarsa ta hilafanci ba ingantacciya ba ce, saboda halifa na gaskiya a sannan Abdullahi ibn Zubair kamar Suyuti a littafinsa Tarihul Hulafa'i yake nuna cewa da'awar Marwanu ta halifanci ba gaskiya ba wadda za a yadda da ita ba ne. Halifa a wakacin Abdullahi ibn Zubair ya ce ko ɗansa ma da ya gaje shi, ɗan Marwanu ɗin da ya gaje shi shi ne Abdul Maliki, shi ma da'awarsa cewa shi halifa ne ba gaskiya ba ce sai daga sanda aka kashe Abdullahi ibn Zubair. Daga sanda aka kashe Abdullahi ibn Zubair to sannan ya zama halifa, sannan Abdul Maliki ibn Marwan ya zama halifa. To waharaja Marwanu ya fita ila Makkata zuwa Makka, ya ce sai Abu Huraira ya mana sallah ranar Juma'a, ya karanta surar Juma'a a raka'a ta farko. A raka'a ta biyu kuwa ya karanta idza jaa akal munafiquna. Ubaydullah ibn Abi